Sidik, DJ Bini, Diesel, Sinaria, Tanaka Lee, Kuba Lele, Baboda, Kuba Kwali, Kwali, Sinaria, Tanaka Lee.
Hankalin ka ya tashi kin zamto wani sashi mai sace min dan fashi so so zan yi maganin wanda zai taba min ke zan yi amma da kai na fado min ke zan ci gaba da baki sakin ce so okay okay sinariya ta ga sarki sarauniya ta ke ce masoyiya ta wanda bai san ki zama ba ta da shi domin ke ci tawa kuma babu ran da zan bar ki baby ke ci tawa kuma babu ran da zan bar ki
sinariya tana gelle ko ba dalle ba ko da ko ba kwalle kwalle sinariya tana gelle
ko ba dalle ba ko da ko ba kwalle
na blushing to your kali she's so beautiful but anti socially ai irina da ya kama cheki ko me kike so kin same shi wanda baya san ki a zage shi kin haska ka wajen da bakar leshi baby on god you fine pass go on baby on god you fine pass go on I just wanna get close to you buy house buy cars buy clothes for you I think I check grenade for you There's no doubt about it, baby, cause I did it for you
Sinaria,
Tanakele Mugun Kelly
Koba Lele, Bapoda, Koba Kwele